الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna 13 ga watan Juma'a al-akhira, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 6 ga watan 1 shekara ta 2023. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am.
Mai kuma kana kun bashi sai Allah ya mai tukawa. Kana iya ce kaya ke mishi ba ne ga bayyana ba ko ku je ka ce kana mishi da za a kaya.
To. Wani misali mutum ne kake da haƙƙi a kansa, misali bashi kake bin sa sai Allah ya masa rasuwa. Wannan bashi idan ka kudirce a zuciyarka cewa ka yafe masa ya yafu, ko kuma sai ka je ka faɗa ma wato danginsa, ma'ana magadan shi, faɗa musu ba tilas ba ne. Idan ka kudirce a zuciyarka ka tabbatar da cewa ka yafe masa wannan bashi, to kwata-kwata bashin ya yafu, ba sai ka faɗa musu ba. In ka faɗa musu, wannan kuma ba laifi ba ne don su san da cewa wannan nauyi da yake kan mamacinsu ya sauka, musamman ma in ya kasance bashin a rubuce yake a takarda. Idan a rubuce yake a takarda, kaga mai yiwuwa ƙoƙarin biyan wannan bashi shine abin da za su yi. To in aka faɗa musu kenan sun tabbata wannan nauyi da yake kan mamacinsu ya sauka. Amma in haka ne daman bashi ne tsakaninka da shi, babu wata takarda, babu wani shaida, to anan in ka kudirce cewa ka yafe ya yafu ba sai ka faɗa ba. Kuma ko da ma a rubuce yake, ko da ma akwai shaida, in dai kai niyyar ka yafe masa ya yafu, ko da baka faɗa musu ba. An gane ko? Shi faɗa faɗar wani bin kenan domin a tabbatar da cewa wannan nauyi an wuce da shi kenan, sai dai wani abu na daban in akwai. Na'am. To shi wannan gayya ta zuwa biyan sadaki al'ada ne, kuma ɓata lokaci ne. Sadaki ba wani abu bane ba wanda za a zo a yi ta tara mutane, a yi ta wata hayaniya, ana wani kai kawo. Abu ne wanda mutum ɗaya ma yana iya zuwa, an gane ku, domin ajiya ce ka kai, domin a ƙara tabbatar da cewa ita dai wannan yarinya a zaman ka take an maka alƙawali tana son ka ta baka haɗin kai, kuma waliyinta ya yarda da cewa zai baka, ajiya ce shi kuma wannan mutum ɗaya ma yana iya kaiwa. An gane ko? Ba sai an zo an tara mutane an yi ta wata hayaniya a zo da wani goro na biyan sadaki da sauransu, wannan duka al'ada ce. Kuma a ƙarƙashin wannan gaskiya akwai ba mutane wahala da ɓata musu lokaci. Ka bari in har lokacin ɗaura aure ya yi, ka gayyaci jama'a ɗaurin aure, amma ba sadaki ba. An gane ku? Don haka shi irin abin da ya shafi wanda abubuwa waɗanda suke na ɓata lokaci, to a nan in mutum har ya san yana da wasu abubuwa, to ya ba da uzuri ga shi wanda ya gayyace shi, ka nuna masa cewa kana da wani uzuri, ya ɗan yi haƙuri a kan wannan. Na'am. Ha? To ita sallar gawa kaifiyarta da sifarta kamar yadda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, salla ce wadda take kunshe da kabbara hudu, kuma ba ta da ruku'u balantana sujuda. Yadda ake sallar gawa, farko idan mutum ya yi takbiratul ihram, to ba maganar du'a'ul istifta, addu'a ta buɗe sallah. Addu'a ta buɗe sallah ba a yin ta a sallar gawa ko a sallar idi. Ita du'a'ul istifta ta keɓanta ne ga salloli waɗanda suke na farilla da kuma na filfili, kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya yi bayani mai tsawo akan wannan mas'ala a cikin littafinsa Ahkamul Janayiz. Kenan kai tsaye bayan takbiratul ihram, mutum zai yi isti'aza ya yi basmala. Bayan isti'aza da basmala, ko mu ce faɗar a'udhu billahi minash shaitanir rajim da bismillahir rahmanir rahim, mutum zai zo da suratul fatiha, kuma zai yi ta a ɓoye ba a bayyane ba. An gane ko? Ɓoye karatun sallar gawa sunna ne, ba a bayyana shi. Allahumma sai dai ta fuskar karantarwa, kamar yadda ya zo a hadisi sahihi, wata rana Abdullahi ɗan Abbas ya jagoranci jama'a sallar gawa, ko mu ce ya limanci jama'a sallar gawa, sai ya karanta fatiha a bayyane. Ana gama sallah sai ya waiwayo, sai yake faɗa ga jama'a, kar ku yi mamaki, na karanta fatiha a bayyane, na yi haka ne don na tabbatar muku karanta fatiha a sallar gawa sunnar annabinku ce. An gane ku? Sunnar annabinku ce. To bayan fatiha, mutum zai zo da abin da ya sauƙaƙa na Alƙur'ani, ko wata gajeruwar sura, mutum sai ya zo da ita, sannan kuma sai ya yi kabbara ta biyu. Kabbara ta farko ita ce take banta da ɗaga hannuwa, amma ta biyu da ta uku da ta huɗu ba a maimaita ɗaga hannuwa, kamar yadda hakan shi ne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma an samu Abdullahi ɗan Umar Allah ya ƙara masa yadda, a sallar gawa yana ɗaga hannuwansa tare da kowace kabbara. Amma iya abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a kabbara ta farko ne manzon Allah yake ɗaga hannunsa, domin cikar fa'ida wannan, kuma sai ka haɗa da sallar idi. Ita ma kabbarorinta ba a sake ɗaga hannu bayan ɗaga hannu a karan farko. To bayan ka yi wannan kabbara, sai ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan aka ce salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kar tunaninka ya je nesa, ka taƙaita ka wadatu da salatin da ya fito daga bakinsa shine salatul ibrahimiya. An gane ko za ka yi wannan salati. Bayan shi kuma sai ka yi kabbara ta uku. Bayan kabbara ta uku za ka tsantsanta addu'a ka tace ta matuƙa ga shi mamacin, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana umarni da haka. In za mu yi sallar gawa, manzo Allah ya ce mu tace addu'a ga mamaci. Addu'ar da ake yi a sallar gawa kala-kala ce, ta kai kusan nau'i hudu zuwa biyar, kamar yadda ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Gaba ɗayan waɗannan nau'ika Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya zo da su a cikin littafinsa Ahkamul Janaiz. Yayyar addu'a daga cikinsu, hadisin da Auf ibn Malik Al-Ashja'i Allah ya kara masa yadda ya rawaito yake faɗa, nabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallar gawa, sai naji yana faɗa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wawassi'i mudkhalahu waghsilhu bilma'i wassalji walbard wanqihi minadh dhunubi walkhataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyadu minad danas wa'abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi allahumma adkhilhu al-janna waqihi min adhabil qabri wa min adhabin nar aw kama qala Auf ibn Malik Allah ya kara masa yadda yake faɗa, yace wallahi sai da nayi guri ina ma a ce ni ne gawar da ke shimfide a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci. To dan haka wannan addu'a da sauran addu'o'in da suka zo su ya dace mutun yayi su ya tsantsanta su ga shi wannan mamaci bayan wannan kabbara ta uku. In har baka iya ita wannan addu'a ba, to ba laifi za ka iya taƙaita kana faɗa kana maimaitawa Allahumma ghafir lahu warhamhu Allahumma ghafir lahu warhamhu, kai ta faɗa kana maimaitawa. In ma baka iya faɗa ba da larauci, to da yaran da ka iya sai ka yi wannan addu'a, ko da misali da Hausa ne, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka yi masa rahama, ya Allah ka kare shi game da azabar kabari, ya Allah ka kare shi game da azabar wutar jahannama, ya Allah ka sa aljanna ce makomarsa. Haka dai zaka yi ta maimaita addu'a bayan wannan kabbara ta, bayan kabbara ta uku. Sannan sai kabbara ta hudu, bayan kabbara ta hudu Allah mutun zai maimaita addu'a ga mamacin. An gane ko? Bayan kabbara ta hudu kana da zabi, kamar yadda ya zo a sunna, kana iya salamcewa kai tsaye bayan kabbara ta hudu, kuma ba laifi bayan kabbara ta hudu zaka iya saki zawwa da addu'a ga mamaci. An gane ko? Irin su Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa zakarina wa unthana wa sagirina wa kabirina wa hadirina wa ga'ibina wa ghafir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman, da sauransu addu'o'in da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma fa ba su kebanta ba da bayan kabbara ta hudu, ko da bayan kabbara ta uku zaka iya yin wannan addu'a. To kai tsaye in kai wannan addu'a sai kai sallama. Sallama zaka iya yin sallama biyu, kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dama da hauni, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ko kuma ka yi sallama ɗaya tak a damarka a ɓoye, ka ce assalamu alaikum. Wannan duka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A taƙaice wannan shine kaifiya ko mu ce sifa wato ta sallar gawa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, inda dan kama wannan jawo shi bai kadan, darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna ji cikin kitabu Ahadithul Anbiya. Mun tsaya ƙarshen wato babi na 16. Kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na 18. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب قوله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. Malam Allah ya ji kansa na faɗa, wato wannan babi ne wanda ke bayani game da faɗar Ubangiji mai girma da ɗaukaka, am kuntum shuhada'a idza habara ya'qubal maut. Ubangiji ta'ala yana raddi ne, ko mu ce yana maida martani ne ga jama'a ta Yahudu wanda suke kirari wanda yake na ƙarya, cewa wai Yaqub alaihi salam lokacin da mutuwa ta zo masa babu abin da ya ma ƴaƴansa galgadi ya yi musu wasicin cewa su ci gaba da rike shi, suka ce illa addininsu na Yahudanci. Wai cewa Yaqubu alaihi salam ya ma ƴaƴansa wasiya bil yahudiyya, cewa su rike addinin Yahudanci wai lokacin da mutuwa ta zo masa. To shine Ubangiji ta'ala yake maida musu martani a nan, yace am kuntum shuhada'a idza hadara Yaqubu al maut. Ubangiji ta'ala yake cewa wai shin kun kasance ne kuna halarce lokacin da ciwon mutuwa ya halarto ma Yaqub alaihi salam, idza qala li banihi, lokacin da ya faɗa ga ƴaƴansa domin ya jinjina imaninsu, yace ma ta'buduna min ba'di, menene za ku ci gaba da bauta masa bayana. Gaba ɗayan ƴaƴansa suka bashi amsar cewa na'budu ilahaka, Allahnka abun bautarka ɗaya, wa ilaha aba'ika, kuma wanda shine Allahn uwayenka. An gane ku da kakanninka, ma'ana Allahn uwayenka da kakanninka, Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa, Ibrahim da Isma'il da Ishaq, ilahan wahida, abun bauta ɗaya. Suka ce shine kadai za mu ci gaba da bauta masa, ba za mu bauta ma kowa in ban da shi. Wa nahnu lahu muslimuna, kuma muna tabbatar maka cewa wannan Ubangiji naka, Ubangijin uwayenka, mu gare shi masu meka wuya da jidabi ne, ma'ana masu kadaita shi ne da bauta, ba za mu sanya masa kishiya ba a cikin duk wani abu wanda yake haƙƙinsa. To kaga anan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tabbatar mana ƙarya ta Yahudu, domin da awace ta banza cewa wai Yaqubu alaihi salam da Yahudanci ya ma ƴaƴansa wasiya. To shine Ubangiji ta'ala ya maida musu martani ya kai su bango, kuna halarci lokacin da yake ma ƴaƴansa wasiya, kuma ga abin da ya fada, ga amsar da ƴaƴansa suka bashi, na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Wanda ku kuma addinin ku na yahudanci addini ne wanda yake na shirka, kuma addini ne wanda yake kirkire. To shine anan malam sai zo mana da hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ke fada yake cewa al-Karim mai daraja, Ibnul Karim dan mai daraja, Ibnul Karim jikan mai daraja, Ibnul Karim jikan jikan mai daraja, sai ya ce Yusuf shine annabi Yusuf, Ibnu Yaqub dan annabi Yaqub, Ibnu Ishaq dan annabi Ishaq, Ibnu Ibrahim dan annabi Ibrahim alaihi musallam, amincin Allah ya tabbata a kansu. Wanda karmu manta bayani ya gabata, danganta wadda take mai daraja, to babu sama da dangantar annabi Yusuf alaihi salam. Shi ba annabi, mahaifinsa ba annabi, kakan shi ba annabi, mahaifin kakan shi ba annabi. Shi yasa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al-Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim, mai daraja dan mai daraja, jikan mai daraja, kuma dan mai daraja, sai ya ce shine Yusuf ibnu Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim alaihi musallam. Domin duk wata daraja da Allah yake kai bawa, to babu daraja sama da annabta da manzanci. Annabta da manzanci wato su ne kokuwa a wajen daraja, dan babu wata daraja sama da annabta. An gane ko? Annabawan Allah da manzanni su suka fi kowa daraja, musamman ma daga cikin manzannin wanda ake kiransu ulul azmi minar rusul, annabi Nuh da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa da anda cikamakin annabawa da manzanni, annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Zamu nam babu qauli Allah ta'ala laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin qala haddathani ubayd ibn isma'il an abi usama an ubaydillah annahu qala akhbarani sa'id ibn abi sa'id an abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أتقاهم لله. قالوا ليس أنا هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله. قالوا ليس أنا هذا نسألك. قال فأما معادن العرب تسألونني الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فكهوا. قال أخبرنا محمد بن سلام هو البيكندي قال أخبرني عبدة هو بن سليمان عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال حدثنا بدل بن المحبر قال أخبرنا شعبة هو بن الحجاج الواسطي العتكي عن سعد بن إبراهيم أنه قال سمعت عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مري أبا بكر يصلي بالناس. قالت رضي الله عنها innahu rajulun asif mata yaqum maqamaka raqqa fa'ada fa'adat qala shu'ba faqala fi thalithati aw ar-rabi'a inna kunna sawahibu yusuf muru ababakar. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Yusuf, laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatul lisaili. Ubangiji ta'ala ke fada cewa tabbas game da lamarin da ya wakana ga annabi Yusuf da ƴan uwansa, wato akwai ayoyi masu nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala da kadaitarsa lisa'ilina ga masu tambaya. Duk wanda yake da tambaya na ya gane wata aya wadda take nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala da kadaitarsa, to game da kissar annabi Yusuf shi da ƴan uwansa akwai aya mai nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala. Yanda dai kamar yadda Hausawa suke fada cewa zakaran da Allah ya nufa da ya cira, ko ana ruwan mazuru da meke sai ya cira. Gashi dai yadda ƴan uwansa dai suka yi kutukutun yadda kwata-kwata za su badda shi su halakar da shi, amma da yake Allah bai nufa ba, duk abin da suka kulla na makirci su yi zama a banza. Shine Ubangiji ta'ala yake faɗa, iza qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dalalin mubin. Lokacin da suke faɗa, suke faɗa ga junansu, suke cewa lalle Yusuf da ɗan uwansa su ne fa suka fi soyuwa a gun mahaifinmu. An gane ko mahaifinmu ma'ana ya fi son su sama da mu. Suka ce alhali mu kuma ga mu jama'a, suka ce kai lalle mahaifinmu yana cikin wata bata wadda take mabayyaniya da ya fifita son waɗannan ƴan uwa namu akan mu. To wanda shi wannan yana daga cikin abubuwan da bawa baya da baya iya mallakar shi, abu ne wanda yake da zuciya, abu ne wanda ya ta'allaka da zuciya. Zuciya ku a hannun Allah take. Di yadda za a yi na mutum ya daidaita soyayya ta mutum biyu yayi kada, dole sai karin ja yadda son wani akan wani. Illa kasancewar koda zuciyarka ta karkata, to ka ringa dan bobboyewa, kar ka bayyana abun a fili, saboda hakan yakan haddasa kiyayya da gaba tsakankanin ƴan uwan juna. To shi yasa suka ringa famar dai yaya za a yi su wannan, wanda dai a ƙarshe suka yi shawara da junansu cewa uqtulu yusufa aw idrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihi. Suka yi shawarar cewa abin da ya dace a yanzu kawai a kashe Yusuf, ko kuma a jefa shi wata ƙasa wadda ba za a yi tsammanin dawowar shi. In kun yi haka, suka ce ya kalu da kuma wajhu abikum, fuskar mahaifinku sai ta kadai ta gare ku, ya zamanto ku kadai yake gari, kuma sai ku zamanto waɗanda suke nagartattu, wato bayan kun halakar da shi kenan. To shine anan malam ya zo mana da wannan aya, wanda dai a takaice dai kissa ce ta annabi Yusuf. Shine malam sai ya zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada, an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce masa man akramun nas, aka ce ya rasulullahi wai wani ne yafi kowa daraja a cikin mutane, man akramun nas wani ne mafi darajar mutane. Qala sai manzon Allah ya fada yana mai bada amsa, yace atqahum lillahi, mafi tsoron Allahnsu, ma'ana wanda ya fi tsara dokokin Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fi kowa daraja a cikin mutane. wannan kenan al-ma'ana al-am, ma'ana wadda take gamammiya. Mafi tsoron Allah shine mafi daraja, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya aje mana wannan ka'ida, inna akramakum indallahi atqakum, mafi darajar ku a gun Allah shine mafi tsara dokokin, mafi tsoron sa. Wanda dama duk wata daraja da bawa yake nema, to babu inda ya kamata ya nemi inda zai yi daraja yayi kima sama da gun ubangijinsa, saboda kowa da komai nashi ne, shi yake da mallakar kowa da komai, duniya da lahira tashi ci. In ka nema a gun wani ka tabe, shi ya fada wa inna lana lal akhirata wal ula, shi ko dama matsayi da bawa yake nema, yana neman shi ne a nan rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira, ya zamanto ka samu daraja, ka samu kima. To wannan kima kwa wato a gun Allah ake neman ta. Shi yasa a nan yace wato mafi tsoron Allah su shine yafi kowa daraja. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yafi kowa daraja, yafi kowa matsayi a gun Allah subhanahu wa ta'ala, domin shine yafi kowa tsoron Allah. An gane ko, shine sayyidul muttaqi, shugaban masu tsoron Allah. Alu sai suka fada suka ce laisa an hadha nas'aluka, suka ce ba game da wannan bane muke tambayarka. Qala sai manzon Allah yace fa akramun nasi, to mafi darajar mutane Yusuf, yace shine annabi, shine Yusuf nabiyullahi, yace Yusuf ko annabin Allah ne, ibnu nabiyillahi kuma dan annabin Allah ne, domin mahaifinsa Yaqub alaihi salam annabi ne, ibnu nabiyillahi kuma dan annabin Allah ne, kakansa Ishaq ba annabi ne, ibnu khalilillah kuma dan badadin Allah subhanahu wa ta'ala ne, mahaifin kakansa shine annabi Ibrahim. Kaga ma'ana kebantacciya kenan abin da ya shafi danganta. In dai danganta ce, maganar wani dan wani jikan wani, to babu wani wanda yake da danganta irin ta annabi Yusuf. An gane ko, danganta irin ta annabi Yusuf babu wani wanda yake da ita. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan amsa. Qalu sai suka fada, suka koma fada suka ce laisa an hadha nas'aluka, ba game da wannan bane bade muke yi maka tambaya, har yanzu ba a zo kan gabar da suke bukata. Qala sai manzon Allah ya fada sai ya ce fa amma adini la arabi tas'alunani, kuna tambaya ta ne game da tushen Larabawa, kamar yadda a riwaya da ta gabata suka ce na'am, suka ce kwarai, wannan ita ce tambayar da muke maka. Lafazin ma'adin, kar mu manta bayani ya gabata, jam'i ne na ma'adin. Idan aka ce ma'adin, gun da ake tono albarkatu na ƙasa, rami wanda ake tono albarkatu na ƙasa, gwalagwalai da zinari da azurfa, shine ake kira da ma'adin. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kamanta wato tushen Larabawa da irin waɗannan gwalagwalai da ake zakulowa daga cikin ƙasa, domin wani yafi wani kima. Kimar zinare ba ɗaya ba take da ta azurfa, azurfa kimar ta ba ɗaya ba take da ta dalma aluminium. An gane ku, duk karafunan da ake tunowa daga cikin ƙasa ba ɗaya ba suke wani yafi wani kima. Maza Allah sai yake faɗa sai yace khiyaruhum fil jahiliya, zababansu a jahiliya, khiyaruhum fil islami idza faqihu, sune fiyayyu a musulunci idan sun fahimci addini. Ma'ana waɗanda suke da daraja a jahiliya, to haka a musulunci su suke da daraja. An gane ko, su suke da daraja, kuma musamman idza faqihu, in sun fahimci addini kenan darajar ta ƙaru, daraja ta ƙaru, kenan ya zamanto nurun ala nurin. Wanda kasancewar wanda suke da daraja a jahiliya sune masu matsayi sune masu fada aji to musulunci baya rage darajar su sai dai ya kara idan sun musulunta darajar su ta karu domin sun samu wani abu mai tsada mai kima mai daraja wanda karfin mulki ko dukiya ko wayo ko dabara baya ba bawa shi dama duk wata daukaka a karkashin musulunci take sannan kuma idza faqihu in sun fahimci addini kenan kaga anan koda kasancewar ku masu daraja ne a jahiliya Allah ya azurta ku da musulunci waɗannan su ma masu daraja ne a jahiliya Allah ya azurta su da musulunci idan ku kun fahimci addini to kuna da daraja duriya akan waɗannan Malam na fada Muhammad ibn Salam ya ba mu labari shi ko daga Abda ibn Sulaiman daga Ubaidillah daga Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi shi ko daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda shi ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato wannan hadisi a takaice wannan hadisi malam ya shigo da shi domin nuna mana cewa Annabi Yusuf alaihi salam shine mafi darajar mutane wajen danganta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada sannan hadisi na gaba hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala laha yace da ita muri Abubakar yusalli bin nas je kike fada ma mahaifinki Abubakar ce ya huce gaba ya ba mutane sallah wannan ko ya wakana ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin yanayi na rashin lafiya rashin lafiya ta tsananta har ya kai da wahala ya fito masallaci aka zo aka ce masa lokacin sallah yayi manzon Allah yayin kura ya kasa tashi sai yace da matarsa Aisha ce da Abubakar ya wuce gaba ya ma mutane sallah shine yace muri Abubakar ce da mahaifinki Abubakar yusalli bin nas ya wuce gaba ya ma mutane sallah wanda wannan yana nuna mana cewa a cikin sahabbai gaba daya Abubakar Allah ya kara masa yadda shine fiyayye wanda wannan hannunka mai sanda ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi ma mu'minai tun yana rayi cewa fiyayye a cikin su shine Abubakar kenan bayan annabinta ita wannan al'umma bayan annabinta fiyayye shine Abubakar inda akwai wani wanda yafi Abubakar matsayi a gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi manzon Allah zai ce ya wuce gaba ya ma mutane sallah da haka wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da wasu magabata suka tafi akan cewa wannan duka ishara ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi game da cewa Abubakar shi yafi dacewa ya zama tu khalifa bayan sa qalat Aisha Allah ya kara mata yadda sai ta fada take ba manzo Allah sallallahu tana mai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amsa tace innahu rajulun asifun tace Abubakar mutun ne wanda yake mai matukar damuwa an gane ko idan aka ce asif ma'ana hazin wanda yake cikin damuwa domin min al-asaf ne idan aka ce al-asaf shine ma'ana bakin ciki da damuwa mata ya kun maqamaka raqqa a duk lokacin da zai tsaya matsayinka to zai rauni zuciyarsa za ta yi rauni ya kasa tabbata saboda a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa fitowa ai damuwar da ta mamaye zuciyar Abubakar Allah ya kara masa yadda Allah kadai ya san iyakarta ba ya iya tsayawa matsayinka in har ya tsaya matsayinka tace raqqa zuciyarsa za ta yi rauni ya kasa tabbata fa'ada manzo Allah sai ya koma fada mata cewa kije ki ce Abubakar ya wuce gaba ya ma mutane sallah fa'adat Aisha Allah ya kara mata yadda sai ta koma fada masa abinda ta fada masa a farko tace innahu rajulun asifun mutun ne wanda yake mai matukar damuwa mata ya kuma kamaka rakfa, a duk lokacin da ya tsaya matsayinka to zuciyarsa za ta yi rauni, ya kasa tabbata. Shuba ibn al-Hajjaj, Allah ya ji kansa, yake faɗa, faqala fi sadisati aw ar-rabi'a, a karo na uku ko na hudu, manzon Allah sai ya fahimci Aisha, sai ya ce inna kunna sawahibu Yusuf, ku dai mata ɗan uwan annabi Yusuf ne. An gane ku? Ku dai mutanen annabi Yusuf ne. Me yake nihi da cewa ku mutanen annabi Yusuf ne? Kalibi ita mace dabi'arta da al'adarta, abinda ta bayyana maka to ba shi bane a zuciyarta. An gane ku? Al'adarsu da dabi'arsu sai su koye abu a zuciyarsu, abinda za su bayyana maka sabanin abinda yake koye. Domin anan ita Aisha, Allah ya kara mata yadda, tana jin tsoron mahaifinta ya wuce gaba ya limanci jama'a ya yi musu sallah, wannan wucewa gaba ta zamanto alama ce ta mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma jama'a su canfa mahaifinta su ce tunda muka ga daman ya huto to mun san abun fa, tunda muka ga ya wuce gaba to mun san dama abun ba karami bane ba. To shi yasa ta ringa wannan goce-goce. Ita abinda take bayyanawa cewa mutum ne mai rauni ba ya iya tabbata, a ita abinda take nihi a koyi a zuciyarta da ba. Tana jin tsoron kar jama'a su canfa mahaifinta. Wucewa gaba da zai yi sallah ga jama'a ya zamanto alama ce ta kai ya kon mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bugu da ƙari, wasu malamai suka ce hallo ai ita Aisha tana koce-goce kar a ga wallan mahaifinta, saboda shi duk wanda ya tsaya matsayin goni sai an ga kasawar shi. An gane ku? Duk wanda ya tsaya matsayin goni to sai an ga kasawar shi. To shi yasa ta ringa goce-goce. A ƙarshe dai manzon Allah ya nuna mata cewa inna kunna sawahibu Yusuf, ku dai mata mutanen annabi Yusuf ne, abinda kuke bayyana ma mutum ba shi ba yake zuciyar. Manzo Allah ya ce muru Abubakar, ku je ku sa Abubakar ya wuce gaba ya yi sallah. Aka je aka faɗa ma Abubakar, Allah ya kara masa yadda, ya wuce gaba an fara sallah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dan samu sauki, kai tsaye mutum biyu suka shiga kafadarsa. An gane ko? Suka shiga kafadarsa dama da hauni, kafafuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa iya taka kasa, sai jan kasa suke. Aka zo da shi masallaci. Abubakar, Allah ya kara masa yadda, da ya ji motsin shigowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ringa famar ya ja da baya. Manzo Allah sai ya masa nunin cewa ya tabbata ya ci gaba da sallah. Manzo Allah ya sa aka zo da shi hagunkin Abubakar, aka ajiye shi, aka zaunar da shi a hagunkin Abubakar. Kenan Abubakar ya koma ladan, an ya koma mamu manzon Allah ya zama shine limami. Sai ya zamanto Abubakar, Allah ya kara masa yadda, yana isar ma jama'a dukkan wani aiki na sallah da kabbara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. In manzon Allah ya duka yayi wannan, Abubakar sai ya daga murya, shine asali game da ladanci. An gane ko? Asali game da ladanci. Inda a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin mamu ne, to da damar Abubakar zai koma yanzu, amma sai ya koma hagunkin Abubakar. Kenan Abubakar ya zama mamu, manzo Allah ya zama shine limami. Sai ya zamanto kenan Abubakar yusalli bi salati nabi sallallahu alaihi wasallama, su ko jama'a suna sallah da sallah Abubakar. Kenan shi Abubakar shi yake isar musu da wannan. A takaice dai malam ya zo da wannan hadisi saboda wannan gabar da manzon Allah ya ce inna kunna sawahibu Yusuf. Sana hadisi na gaba, hadisin Abu Burda ibn Abi Musa daga mahaifinsa Abu Musa al-Ash'ari, shine Abdullah ibn Qais, Allah ya kara masa yadda, na faɗa maridan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta rashin lafiya har ya kai baya iya fitowa masallaci. Faqala, sai manzon Allah ya faɗa ya ce muru Abubakar falyusalli bin nas, yace ya ku jama'a ku sanya Abubakar ya ma jama'a sallah. Faqalat Aisha, Aisha Allah ya kara mata yadda, sai ta fada tace inna Abubakar rajulun kaza, tace ya Rasulullahi Abubakar mutum ne wanda yake kaza, kenan yake koma wacce riwaya rajulun asifun mata ya kuma kama karatta. Faqala mislahu, manzon Allah sai ya sake fada mata cewa ku sanya Abubakar ya wuce gaba ya ma mutane sallah. Faqalat mislahu, Aisha sai ta koma fada masa wannan fada. Faqala sai manzon Allah ya ce muru Abubakar, ku dai sa Abubakar ya wuce gaba ya ma jama'a sallah. Fa inna kunna sawahibu Yusuf, ku dai mata manzon Allah ya ce mutanen Annabi Yusuf ne. An gane ku? Abinda kuke bayyanawa sabanin abin da yake cikin zuciyarku, sabanin abin da yake cikin zuciyarku ne. Fa aqama Abubakar fi hayati Rasulillahi sallallahu alaihi wa fa amma Abubakar radiyallahu anhu fi hayati Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, don haka Abubakar ya ma jama'a limanci a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah yana raye, Abubakar ya wuce gaba ya ma jama'a limanci, wanda wannan kuma shine ba shi bane karan farko, wanda karmu manta ya gabata lokacin da aka samu wata hayaniya da rashin zuttuwa tsakanin mu'minai waɗanda suke zaune a nan Quba, sune Banu Amr ibn Auf, wanda ya kai junan su yana dukan juna da iccen dabino, wani rikici ne ya barki. Manzon Allah ya samu labari kai tsaye, manzon Allah ya ja wasu tawaga daga cikin sahabbansa ya tafi ya je ya sulhunta su da kanshi. Manzon Allah ya je ya sulhunta su, aka yafi ma juna, aka yi gafarayya da juna, sai suka ce to ai ba za ka koma ba, sai mun shirya maka wani abinci na musamman. Suka tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka jinkirtar da shi, wanda tunda hantsi ne manzon Allah ya tafi. Kafin ya zo lokacin azhar yayi, wanda tsakanin masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yau da masallacin Quba kusan tafiya ne kilo 6 zuwa 7. To lokacin nan kafin ya dawo, lokacin sallah yayi, ana jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai iso ba. Bilal Allah ya kara masa yadda, sai yake ma Abubakar Allah ya kara masa yadda ta yi, yace ko za ka iya wucewa gaba kama jama'a sallah. Abubakar yace masa in shi ita, in har ka so, ma'ana in har ka bani izini. Manzon Abubakar ya wuce gaba, an fara sallah, sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso. Manzon Allah ya ringa keta sahu, Abubakar Allah ya kara masa yadda, sai yi niyyar ya jayo da baya. Manzon Allah sai ya masa isharar cewa ya tabbata ya ci gaba da sallah. Abubakar sai ya kasa tsayawa, ya ce ina ni ina wucewa gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya janyo baya. Abubakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da sallah. Bayan an gama sallah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake faɗa, sai ya ce ya Abubakar, me yasa da na maka isharar cewa ka ci gaba da sallah, kaki tabbata ka janyo da baya? Yace ya Rasulullahi inani ina wucewa gabanka. Yace ku kuma jama'a, in wani abu ya samu ana cikin sallah ba tabi ba ake, domin lokacin da suka ji manzon Allah ya iso, kawai jama'a sai suka ringa tabi, suka ringa tabi. Abubakar ya fahimci cewa mai gunne ya iso. Manzon Allah yace in wani abu ya maye ma ɗayan ku yana cikin sallah ba tabi ba ake, manzo Allah sai yake cewa innamat tasbihu lirrijali wattasfiqu linnisa, tasbihi na maza ne, maza in wani abu ya samu a cikin sallah subhanallahi ake fada, amma tabi na mata ne. Misali kana sallah, wani yayi sallama, iya abinda zaka yi sai kai tasbihi, kace subhanallahi, kenan in kai tasbihi zai fahimci cewa ga halin da kake ciki. In macece ce sai ta yi tabi, shine yace innamat tasbihu lirrijali wattasfiqu linnisa. A shahidi dai anan kaga Abubakar Allah ya kara masa yadda, ya ma jama'a limanci, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayi, wannan kuma karo ne na kusan biyu. shine sai yake fada wa qala husayn an za'ida rajulun raqiqun kenan shine ma'ana inna ababakar rajulun kaza shi husayn almuallim riwayarsa daga za'ida shine ai innahu rajulun raqiqun mutun ne mai raunin zuciya in ya tsaya matsayin ka ba zai iya tabbata ba sana hadisi na uku na huda ababan hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada a cikin addu'arsa ta alqanut ga wasu da suka yi ta'addanci akan jama'a ta musulmi sune waɗanda suke an gane ko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa addu'a yake cewa Allahumma anji ayyash ibn abi rabi'a yace ya Allah ka tsiratar da ayyash ibn abi rabi'a Allahumma anji salamata ibn hisham ya Allah ka tsiratar da salama ibn hisham Allahumma anji walid ibn al-walid ya Allah ka tsiratar da walid ibn al-walid Allahumma anji mustada'afina min al-mu'minin ya Allah ka tsiratar da waɗanda suke ababan raunanawa daga cikin mu'minai sai yace Allahumma shuddu waqa'ataka ala mudar ya Allah ka tsananta kamunka ga wannan kabila ta mudar wanda suka yi wani mummunan ta'addanci wato ga musulunci sai yace Allahumma ja'alha kamunka ya Allah ka maida shi ya zaman tu sinina ka sini Yusuf ka damke su da shekaru kaman shekarun annabi Yusuf shekaru 7 na fari da Allah ya damki mutanen annabi Yusuf sai da aka shekara 7 sama bata digar da ruwa ba shekaru ne na fari a jire shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa wannan addu'a a cikin alkanu a shahid dai anan wato malam ya zo da wannan hadisi saboda wannan gaba Allahumma ja'alha sinina kasini Yusufa ya Allah ka maida wan shekaru nasu an gane ko ka maida su wato su zamanto kaman shekaru na mutanen annabi Yusuf shekaru na fari shekara 7 da Allah ya damke su sana hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada yarhamullahu ludan laqad kana ya'wi ila rukunin shadid manzon Allah yake cewa Allah ya ji kan annabi ludu laqad kana ya'wi ila rukunin shadid tabbas ya kasance yana taro jiki wato zuwa wani ginshiki mai karfi shine ubangiji mai girma da daukaka an gane ko a can da yace law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid shine anan manzon Allah yace Allah ya ji kan annabi ludu laqad kana ya'wi ila rukunin shadid tabbas ya kasance yana taro jiki zuwa wani ginshiki mai karfi shine ubangiji subhanahu wata'ala sai yace walau labistu fi sijin manzon Allah yace inda a ce ni ne na zauna a kurkuku mala bisa Yusufu irin tsawon zaman da annabi Yusuf yayi tun ma atani da'i sannan wato dan aike mai kira yazo mun da cewa an ce na fito manzon Allah yace la ajabtu yace wallahi kai tsaye zan karba masa bazan yi wani jinkiri bazan yi wata in zauna a kurkuku tsawon wannan shekaru kuma a zo a ce in fito in tsaya ina wata ina cewa sai an yi kaza sai an yi kaza manzon Allah yace dani ne yace wallahi kai tsaye zan karba wanda duk tsawon zaman da annabi Yusuf alaihi salam yayi a kaso lokacin da sarki ya tura bayan annabi Yusuf ya fassara musu mafarki domin wani yace ni zan zo muku da labari ku aika ni ni na san wanda ya san wannan fassarar mafarki ran kai dade wannan mafarki naka da kai yaje ya tambayo annabi Yusuf ya bashi labarin cewa wannan mafarki na sarki ga abinda zai wakana ga abinda mafarkin yake nufi to shine da yazo ya fada ma sarki wa qala al malik utuni bi sarkin sai yace maza ku je ku zo min da shi ku je ku fuddo shi daga kurkuku ku zo da shi falamma ja'ahu ar-rasul lokacin da shi wannan dan aike yazo masa annabi Yusuf sai ya ce masa irji ila rabbika fas'alhu ma balu niswati lati qatana aydihun inna rabbi bi kaydihinna alim. Yace koma ka ce masa wai menene halin waɗannan mata waɗanda suka yanyanke hannuwansu, menene halinsu? Inna rabbi bi kaydihinna alim. Yace a sai an je an bincika ai a tambaye su menene halinsu. A lokacin nan qalat imra'atul aziz la'ana hashas al-haqq, matar sarki tace to yanzu fa gaskiya ta bayyana. Ana rawatuhu an nafsihi, ni ne na neme shi ga kansa cewa ya kusance ni. Wa innahu la min as-sadiqin, lalle shi mai gaskiya na daga cikin masu gaskiya. An gane ko? Da yace hiya rawadatni an nafsi, tace wa innahu la min as-sadiqin. Zalika li ya'lama, annabi Yusuf yace wannan abinda na faɗa, zalika li ya'lama, dan shi ranka ya dade ya san da cewa anni lam akunhu bil ghaibi, ni ban ha'ince shi ba a hali wanda yake na fake. Wa anna Allah la yahdi kaydal kha'ini wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. A lokacin nan sarki yace to a zumun da shi, astakhlisuhu li nafsi, zan maida shi nawa ne kawai. An gane ko? Makusanci ne nawa a fada. To shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace walau la bistu, yace inda a ce na zauna fisjini tsawon zama a kurkuku ma la bisa Yusuf, irin tsawon zaman da annabi Yusuf yayi. Yace thumma atani da'i, sannan me kira ya zo mun cewa an ce da ni in fito. Manzon Allah ya ce la ajabtuhu, ya ce wallahi kai tsaye zan karba masa ba tare da jinkiri ba. Kina wannan yana nuna mana hakuri da juriya ta annabi Yusuf alaihi salam. Sannan hadisi na shida a baban hadisin Masruq ibn al-Ajda yake fada, sa'alatu yake cewa sa'alatu ummu Ruman wa hiya ummu Aisha, na tambayi ummu Ruman ita ce mahaifiyar Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lamma qila fiha ma qila, lokacin da aka fadi iya abinda aka fada game da Aisha na kazafin da aka yi mata. An gane ko? Ne yankin ƙarya da aka yi mata. Qalat, wato sai take fada ita ummu Ruman mahaifiyar Aisha, tace bainama ana ma'a Aishata jalisatani, yayin da muna zaune ni da ƴata Aisha, iz walajat alaina mar'atu min al-ansari, sai wata mata daga cikin matan Madina sai ta shigo gare mu. Wa hiya taqulu, tana fada tana cewa fa'ala Allahu bi fulanin wa fa'ala, ma'ana Allah ya wadan wani, Allah ya wadan wani. An gane ko? Ita wannan mata da ta shigo ma kawai sai take fadar wannan kalima, fa'ala Allahu bi fulanin wa fa'ala, Allah wadan wani, Allah yi kaza da wani. Qalat, wato sai ita ummu Ruman take fada, fa qultu, sai nace lima, dan me kike ma wane irin wannan mumunar addu'a? Qalat, sai ta ce innahu nama zikral hadisi, ai shi ne ya ɗaukaka ya yada labarin wannan zance, wannan yankin ƙarya da aka ma Aisha, shi ne ya ringa yada wannan magana. Innahu nama zikral hadisi, ya daɗa labarin wannan zance, ma'ana diya watsa shi. Faqalat Aisha, Aisha Allah ya ƙara mata yadda, sai ta faɗa tana mai tambayar mahaifiyarta, tace ayyo hadisin, wani labari, wani zance? Ummu Ruman take faɗa, tace fa akabartuha, sai na bata labari, ke baki san ba abin da ake faɗa? Ai an miki yankin ƙarya, an ce kin yi zina. Qalat, mahaifiyar Aisha sai take faɗa, wannan Aisha Allah ya ƙara mata yadda, sai take faɗa, sai tace fa sami'ahu Abubakar wa Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, yanzu wannan labari da ake faɗa mahaifina Abubakar ya ji shi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya ji wannan labari. Qalat, na'am, mahaifiyar Aisha ta ce mata kwarai kwa tabbas mahaifinki ya ji wannan labari kuma mai gidanki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya ji fa kharrat makashiyan alaiha take yanki Aisha sai ta fadi tana sume kai tsaye ta fadi tana sume fama afaqat illa wa alaiha huma binafidhi Aisha bata falfado bata dawo hayyacinta faci sai ga masassara mai sanya zanzana wato tare da ita idan suka ce humma nafid ko humma binafid shine masassara mai sanya zanzana jiki yayi ta karkarwa an gane ko zatu ri'da wanda take sanya zanzana take cewa fama afaqat Aisha Allah ya kara mata yadda bata falfado ba ta dawo hayyacinta illa wa alaiha humma binafid faci sai ga masassara mai sanya zanzana wato tare da ita faja annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yazo fa qala sai ya fada mali hadhihi yace me ya samu wannan baiwar Allah me ya samu Aisha qultu mahaifiyar Aisha tace sai na ce masa humma akhazatha min ajali hadithin tuhaddisa bihi ai masassara ce ta damke ta a sababin wannan labari da ake badawa na cewa Aisha ta yi zina fa qa'adat a lokacin nan Aisha da taji manzon Allah ya zo yana wannan tambaya sai ta tashi ta zauna fa qalat sai ta fada sai take cewa wallahi la in halaftu la tusaddiqunani wala in itazartu la ta'zirunani tace wallahi rantsuwa nake da ubangiji na in har nayi muku rantsuwa da Allah nace ban yi ba tace ba za ku kasgata ni ba wala in itazartu in ku na bada hamzari an gane ku na bada wani hamzari nace ga ya kaza da kaza ne la ta'zirunani ba za ku karba hamzari na ba tace fa masali wa masalukum kamasali yaquba wa banihi wallahu almusta'anu ala ma tasifuna tace misali na da ku kamar misalin annabi yaqub ne da ƴaƴansa lokacin da suka zo suke bashi labarin cewa wato kura ta kilkeci ya cinye yusuf me ya fada cewa wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah da shi ne ake neman taimako akan abin da kuke wassafawa shi dai sun fada masa kilkeci ya cinye yusuf amma shi ya tabbata wannan magana ba haka bace sai yace wallahu almusta'anu ala ma tasifun an gane ko ita ma Aisha tace misali na da ku bai zaman tuba face kamar misalin Yaqub ne alaihi salam da ƴaƴansa lokacin da suka kawo masa labarin cewa naman dawa kilkeci ya cinye yusuf yace da su wallahu almusta'anu ala ma tasifun fansarafa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya juya ya tafi fa anzala Allahu ma anzal ubangiji ta'ala sai ya saukar abin da ya saukar na alqur'ani ayoyi kusan 13 waɗanda suke wanke Aisha Allah ya kara mata yadda game da abin da ake tuhumarta da shi ubangiji ta'ala ya turo sako ayoyin na cikin suratul nur aya kusan 13 tun daga fadarsa innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum har aka kai al khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisati wa tayyibatu lit tayyibina wa tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulu fa akhbaraha manzon Allah ya ba Aisha labari ga sakon da ubangiji mai girma da daukaka ya turo game da lamarinki fa qalat sai tace bihamdillahi la bihamdi ahli an gane ku ba wani wanda zan gode masa in banda ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ya wanke an gane ku tace wannan da yabo ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ba godiya ga wani ba dan haka in ni'ima ta same ka Allah ya jaddada maka wata ni'ima ko ya ije maka wani bala'i farko shi zaka gode ma ba wani ba duk wani wanda ya zamanto ka dauke shi matsayin sababi ne amma ka maida lamarin zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah ya karanta mata ta ce Ubangiji na zan gode ma ba wani ba shine ya turo wannan sako. Sannan hadisi na gaba, duk da cewa lokaci ya tafi, dan ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan, kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.